أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبود والله سبحانه وتعالى daika dari haduwarmu a wannan majalisi mai albarka na Masjidul Tauhid wanda yake kofar gidan Dr. Muftari Anda Aliyu a GRA cikin garin Azarai a jihar Bauchi majalisin da muke karatun tarihin Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab Allah ya yarda da shi wannan ita ce halka ta 75 a wannan yammaci na Alhamis daya ga watan Rabi'ul Thani hijiran mahaiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1344 wanda yayi daidai da 27 ga watan goma shekara ta 2022 idan ba a mance ba a halkar da ta gabata muna bayani dangane da mutane da sayyidina Abubakar Allah ya yarda da shi yake shawarta cikin sahabbai waɗanda suke cikin sabiqunal awwalun mafiya falala cikin sahabbai yana shawartan su dangane da ra'ayin su kan cancantar sayyidina Umar ya zamanto jagoran musulmi a bayansa mawdu'inmu da muka shiga kusan sati biyu baya muke karatu kansa shine jagorantarwar sayyidina Abubakar da sayyidina Umar Allah ya yarda su gaba daya to gabar da muke bayani kanta yanda sayyidina Abubakar yake bibiyan manya-manya cikin sahabbai waɗanda suka yi rigaye mafiya falala yana jin ra'ayoyinsu dangane da jagorantar da sayyidina Umar ya zama khalifa a bayansa mun ji ra'ayin mutane guda biyu wanda kowane ɗaya daga cikin su yana da falala mai girma yana cikin na gaba-gaba cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ma suna cikin al-asharatul mubasharuna bil janna mutun na farko mun ji ra'ayinsa wanda sayyidina Abubakar ya shawarce shi Abdurrahman ibn Auf Allah ya yarda shi yayi kyakkyawan sheda wa sayyidina Umar yayi yabo sayyidina Umar kuma ya nuna cancantarsa wajen zamowa jagora bayan sayyidina Abubakar mutun na biyu shi ma mun ji ra'ayinsa shine sayyidina Uthman ibn Affan Allah ya yarda shi shi ma yana cikin al-asharatul mubashshiruna bil janna kuma yana cikin al-khulafa'ur rashidun kuma sirki ne na ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to ra'ayin mutun na uku wanda akan su zamu tashi a yau waɗannan ake bi kowane ɗaya daga cikin su sayyidina Abubakar ya shawarce shi ya ji ra'ayinsa menene ra'ayinsa dangane da sayyidina Umar da kuma cancantansa akan zamantowansa jagora a bayansa to inda zamu tashi fadin sa thumma da'a usayd thumma da'a usayd ibn hudayr fa qala lahu mithla dhalik sai sayyidina Abubakar Allah ya yarda da shi yasa aka kira masa usayd ibn hudayr yana so ya ji menene ra'ayinsa menene shawarinsa dangane da sayyidina Umar cancantar sa ya zamanto jagora a bayansa waɗancan sahabbai guda biyu da suka gabata suna cikin al-asharatu mubashshiruna bil janna kuma mun ji ra'ayinsu Abdurrahman ibn Auf da Uthman ibn Affan. To shi Usayd ibn Hudayr yana cikin al-ashara al-mubashiruna bil janna, baya ciki amma kuma yana da falala mai tarin yawa. Shi yana cikin al-ansar, mutanen Madina, cikin al-ashara al-mubashiruna bil janna. Akwai dan Madina a cikin su? Kaman ba dan Madina ko? Abu Bakar ai dan Makka yana cikin Quraishawa. Umar shi ma dan Makka ne, yana cikin Quraishawa. Uthman kaga shi ma dan Makka, yana cikin Quraishawa. Ali ibn Abi Talib shi ma dan Makka ne, yana cikin Quraishawa. Abu Ubaidah ibn Jarrah kaga shi ma dan Makka ne, yana cikin Quraishawa. Abdurrahman ibn Auf dan Makka ne, yana cikin Quraishawa. Sa'ad bin Abi Waqqas shi ma dan Makka ne, yana cikin Quraishawa. Zubair bin al-Awwam dan Makka ne, shi ma yana cikin Quraishawa. Talhat bin Ubaidillah dan Makka ne, shi ma yana cikin Quraishawa. Sai na karshen su Sa'id bin Zaid, shi ma dan Makka ne, yana cikin Quraishawa. Daga cikin kenan cikin al-asharatu mubashiruna bil janna, babu dan Madina, dukkan su yan Makka ne kuma suna cikin Quraishawa. Kuma duk in mun duba za mu ga tun gabanin annabi yayi hijira daga Makka ya dawo Madina da shekaru abu, waɗannan mutane guda goma da aka musu bishara da aljanna suka musulunta. To shi Usayd bin Hudayr, kamar yadda muka yi bayani, dan Madina ne, yana cikin al-Ansar, kuma yana cikin kabilar Aus. Mun san mutan Madina bangarori guda biyu ne, akwai al-Aus akwai al-Khazraj. To shi Usayd bin Hudayr yana cikin kabilar al-Aus, ya musulunta tun gabanin annabi ya yi hijira daga Makka ya dawo Madina kusan da watanni ko kuma shekara da shekara guda, mafi karanci da shekara guda. Shi yasa lokacin da aka je yin mubaya'a wa annabi, mutanen Madina sun je sun yi mubaya'a wa annabi kafin annabi ya yi hijira daga Makka da Madina. Sun masa mubaya'a a kan in har ya yi hijira daga Makka ya dawo Madina, za su ba shi kulawa na musamman, za su ba shi kariya kamar yadda za su ba da kariya wa kawunansu da iyalansu. To wannan yarjejeniya da annabi ya kulla tsakaninsa da mutan Madina ya faru Amina, gurin aikin hajji. To shi Usayd, wannan sahabi Usayd bin Hudayr, yana cikin wanda suka halarci wannan yarjejeniya. Kenan gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka ya dawo Madina, ya karɓi musulunci gurin Mus'ab bin Umair. Mun san an yi mubaya'a, mutan Madina sun yi mubaya'a wa annabi sau biyu. Ta farko ana ce mata bai'atul aqabatul ula, ta biyu ana ce mata bai'atul aqabatul thani. To bai'atul aqabatul ula, ƴan tsiraru ne suka yi tsakaninsu da annabi, suka miƙa wuya suka sallama cewa sun yarda shi ne manzon da Allah ya aiko. To annabi ya aika musu wani cikin sahabbansa ya je karantar da su Al-Qur'ani, ya karantar da su musulunci. To shine annabi ya aika Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair da ya jira garin Madina, aka samu dandazo mai tarin yawa da suka musulunta a hannunsa. To daga cikin wanda suka musulunta a hannunsa akwai shi wannan sahabi da Sayyidina Abu Bakar Allah ya yarda da shi yake shawartarsa dangane da Sayyidina Umar. Usayd bin Hudayr, lokacin da Mus'ab bin Umair ya sauka Madina, yana cikin mutane na farko-farko da suka karɓi musulunci gurin Mus'ab bin Umair bayan bai'atul aqabatul ula. Sai ya zama bai'atul aqabatul thaniya da ta kewayo da shi aka yi mubaya'a wa annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wannan Usayd bin Hudayr shi ma idan muna duba falalarsa za mu ga yana da falala mai tarin yawa, yana da matsayi na musamman gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam. To wannan yasa Sayyidina Abu Bakar ya yi tunanin ya cancanci ya shawarci mutum irinsa, wanda yake da kima, wanda yake da daraja, yake da matsayi gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam. Shi wannan sahabi Usayd bin Hudayr, daga cikin falalansa da malamai suke ambata ya halarci yakin Uhud, kenan bai halarci yakin Badar ba, inda yakin Uhud an yi shi ne bayan yakin Badar, ko yakin Uhud an yi shi shekara da uku, Badar kuma an yi ta shekara ta. To kaga da aka ce ya halarci yakin Uhud da sauran yakukuwan da Annabi ya yi a bayan Uhud, kenan wannan na nuna cewa bai halarci yakin Badar ba. Me ya hana shi halartar yakin Badar alhali yana garin Madina, kuma kafin ma Annabi ya hijira daga Makka ya dawo Madina ya musulunta, shi da kansa yana nadama rashin halartarsa yakin Badar, sannan kuma ba da gangan yake halarta ba. Annabi ya fita ai ba da niyan yaki, ko ya ji labari cewa Abu Sufyan ya je ya ci gagarumar riba ta kasuwanci a Sham, yana ɗauke da dukiya mai tarin yawa na mutan Makka, kuma in zai dawo ya komo Makka dole sai ya wuce ta jikin Madina. To shine da yaji Annabi da yaji labarin Abu Sufyan yana hanyarsa ta dawowa, ya tura ɗan gangane su gano masa taɗina zai bi taɗina zai wuce. To anan kuma ya ankarar da sahabbansa maza ai maza a fita, kar Abu Sufyan ya zo ya wuce ba tare da an shirya an fita ba. To sai zama wanda Annabi ya fita da su ba su fita da niyyar yaƙi ba, sun fita da niyyar tare wannan ayar na kasuwanci wanda Abu Sufyan yake jagorantar ta. To shi wannan Usayd bin Hudayr tunda ayar ne na kasuwanci sai bai yi sha'awar ya shiga cikin wannan dandazo da Annabi ya fita da su, ko tawaga da Annabi ya fita da su don a je a cimma Abu Sufyan. To kuma da aka je sai yakin Badar ya hau. To shine yake da dama ina ma da ya san yakin Badar za a yi aida ya fita. Yace zanantu anna al-ghir, nayi tsammani cewa fatake ne za a fita a je a tara fatake ne. Yace walau zanantu anna al-ghazu ma takhallaftu, da na san cewa yaki Annabi zai fita, to wallahi da ba za a fita ba ne ba da tare da ni za. To amma a karon farko ya yi tsammani cewa kawai wai ayari ne na kasuwanci fatake ne wanda suke karkashin kulawa na Abu Sufyan, Annabi zai fita ya ci musu, to shi yasa shi bai fita ba. To amma daga baya kuma da ya ji cewar yaki ya auku na Badar sai bai ji daɗi ba, ransa bai masa daɗi ba, ya ce ina ma da ya sani da ya fita. To wannan shi ne ya hana shi halartar yakin Badar, kenan ba don haka ba da shi ma yana cikin wanda za su halarci yakin Badar. Ya dai halarci yakin Uhud har an masa rauni har guda bakwai, kuma yana cikin wanda suka tsaya tare da Annabi bayan wasu daga ciki sun watse, wasu sun juya da baya, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya musu afuwa. Innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama istazallahum ash-shaytan bi ba'di ma kasabu, sai Allah ya ce min wa laqad afa Allahu anhum, Allah ya musu afuwa wanda suka juya da baya suka gudu lokacin da zafi abubuwa suka rinca da komai yayi tsanani ya tsananta, wasu suka juya da baya suka gudu, Allah ya musu afuwa. To shi yana cikin wanda basu juya da baya sun gudu ba, yana cikin wanda suka tabbatu tare da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da mushrikai suke ta harin suga sun kai farmaki wa Annabi sun gama da shi, yana cikin wanda suka tsaya tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Daga cikin falalansa da malamai suke lissafawa, Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi daga Ummul Mu'minin Aisha Allah ya yarda da ita, take cewa mutane guda uku cikin al-ansar babu wanda ya zarme su a falala, ba wanda ya zarme su a matsayi da daraja da kima. Mutum na farko Sa'ad bin Mu'ab. Sa'ad bin Mu'ab mun san ya yi shahada lokacin yakin Khandaq, a lokacin aka soke shi da kibiya bayan Khandaq, kuma da kaɗan Allah ya ɗauki rayuwarsa. Mutum na biyu Usayd bin Hudayr, wannan wanda muke magana a kansa, wanda Sayyidina Abubakar yake so ya ji ra'ayinsa dangane da jagorantar da Sayyidina Umar a bayansa. Sai kuma mutum na uku Abbad bin Bishr. Aisha ta ce waɗannan mutane guda uku Allah ya yarda da ita, cikin al-ansar ba wanda ya zarme su a falala, ba wanda ya kece su a matsayi da kima da daraja. Daga cikin falalan shi Usayd bin Hudayr sayyidina abubakar yana karrama shi shi yasa ma anan ne yayi kokarin ya ji shawarinsa yayi kokarin ya ji ra'ayinsa dangane da sayyidina umar baya gabatar da wani akan sa baya gabatar da wani akan usayd ibn hudayr saboda yanda yake ganin kimar sa da yanda yake ganin matsayinsa da darajarsa wata baiwa da Allah subhanahu wataala ya masa mahaddacin qur'ani ne kuma mai dadin murya yana da sauti mai dadi ka san alqur'ani ana so a karanta shi da sauti wanda yake mai dadi zainul qur'ana bi aswati ku kawata alqur'ani da saututtukan wato a karanta shi da sauti wanda yake mai dadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ji Abu Musa al-Ash'ari yana zabga tilawa da murya mai dadi yace kai an baka baiwa ta murya kamar yadda aka ba wa Annabi Dauda alaihi salam to shi wannan Usayd ibn Hudayr Allah ya dade shi mutum ne wanda yake da dadin murya idan yana rera alqur'ani an samu hadisi ya inganta daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya dade shi daga shi Usayd ibn Hudayr din Allah ya dade shi yake bada labari yace wata rana ya tashi cikin dare a gidansa yana sallar dare sai ya dauko suratul baqara yana ta zuba tilawa yace a gefensa akwai ɗansa da ake kiransa Yahya dokinsa kuma yana can yana aure shi kuma yana tsaye yana salla yana ta tilawa ɗansa kuma yana kwance gefensa karamin da kamar mu ce jinjiri yana bacci kusa da shi shi kuma yana ta zabga tilawa can da tilawa ta yi tilawa sai ga dokinsa yana ta kwantsama yana so ya tsinke idan ya danyi shiru sai dokin ya tsaya idan ya ci gaba da tilawa sai doki ya ci gaba da kwantsama kamar zai tsinke to shi kuma abin da yake daga masa hankali game da wannan doki nasa yana tsoron kar dokin ya balle ya tsinke zoya ya taka masa ɗansa shi kuma yana sallah kasan su in suna sallah ba sa barin sallah ko su yanke ta ba sa yanke ta ko menene zai faru ba sa yanke sallar su to baya so lokacin da dokin ya tsinke yayo kan ɗansa shi kuma ya yanke sallar sa to kaga in yayo kan ɗan ya taka zai masa lahani kuma ya kashe shi to shine idan ya danyi shuru sai ga dokin ya tsaya idan ya ci gaba da tilawa sai kuma dokin ya dinga zabura yana kwantsama yana ankaruwa yana fisga to abun sai bashi mamaki sai ya takaita karatun yayi sallama sai ga doki ya lusuna yayi shuru ya daina wannan kwantsama da fisgar sai ya ce to bari ya ci gaba da sallarsa ya tashi ya sake yin kabbara ya ci gaba da karatu daga inda ya tsaya sai ga doki yana fara fisga yana kwantsama in ya danyi shiru sai ga doki ya tsaya in ya ci gaba da tilawa sai ga doki yana fisga ya daga kansa sama sai ya ga kaman fitilu haka a cikin wata wani kaman gajimare kaman lema haka nan lema ne hakan nan amma cikinsa da fitilu yana yowa ƙasa idan ya yi shuru sai ya nemi wannan rumfar wacce ƙarƙashinta da fitilu sai ya rasa in ya ci gaba da tilawa sai ya ga wannan rumfar tana yowan ƙasa cikinta kuma da fitilu masu haske shi kuma doki yana ci gaba da kwantsama kamar zai tsinke ya ce kai sai na jiye wa ɗana ya haya tsoro kar wannan doki ya tsinke ya zo ya taka shi kawai sai na yi sallama na takaita sallah ma'ana bai ci gaba da sallah to abin sai ya ɗaga masa hankali bai gane menene ba ya ce da gari ya waye sai ta taho gurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ba Annabi sallallahu alaihi wasallam labari ya ce ya rasulallah kaji abin da ya faru da ni cikin dare lokacin da na tsaya ina sallah dare ina karanta suratul baqara sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina ma da ka ci gaba da karatu yace ai na ci gaba ya rasulullahi sai naga in na ci gaba da karatun sai doki na ya dinga fantsama ni kuma abin da ke raina shine kan ya tsinke ya zo ya taka dana ya sai annabi yace ina ma da ka ci gaba da karatun ya dan Hudayr tunda sunansa Usayd sunan babansa Hudayr annabi yace ina ma da ka ci gaba da karatun ya dan Hudayr yace ai na ci gaba ya rasulullahi ina karatun kuma sai na je wa dana tsoro kar wannan doki ya tsinke ya zo ya taka shi to da nan daga kaina sama sai na ga wani kaman gajimare hakan nan a ture cikin sa da fitulu wanda suke masu haske sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace zalikal malaikatu wannan turi na gajimaren da ka gani cikin sa da fitulu wanda suke masu haske malaiku ne danau li sautika suna ta kusantowa ne saboda dadin muryarka kira'ar da kake suna jin dadin muryar shi ne suke ta matsowa suke ta kusantowa su samu su matso su saurari tilawa wacce take mai dadi annabi yace walau qara'ata hatta tusbiha da a ce ka ci gaba da wannan tilawar naka har asubahi kai la asbaha an-nasu yanzuruna ilaihim da mutane za a wayi gari suna ganin mala'iku ido da ido da mala'ikun nan za su zauna ba za su tafi ba dan dadin muryarka inda ka ci gaba da yi har asuba to za su sauko su kasance tare da kai suna ta sauraron tilawa da murya wacce take mai dadi kuma za su kasance har gari ya waye mutane su gan su ido da ido to wannan doki fantsamar da yake saukowar mala'ikun yake gani yake fantsama abin da bai saba gani ba to me ya haifar da wannan dadin muryar sa tilawar da yake shine malaman suka ce wannan zai nuna maka a lokacin da mutum yake rera tilawa rerawa mai dadi to mala'iku suna cincirundo wajen sauraron tilawar tasa kenan ba a so mutum yana karanta qur'ani kaman wanda ya tashi a bacci ko kuma gajiyayye ana so ya rera shi rerawa mai dadi saboda yana karawa alqur'ani kyau yana ƙara fito da alqur'ani wannan sahabi Usayd ibn Hudayr annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi yabo da jinjina gare shi cikin sahabbai daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam imam at-tirmidhi ya fitta hadisi wanda aka samu daga Abu Huraira imam Ahmad ma ya fitar annabi yake cewa ni'mar rajulu Abu Bakar ni'mar rajulu Umar ni'mar rajulu Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ni'mar rajulu Usayd ibn Hudayr ni'mar rajulu Thabit ibn Qais ibn Shammas ni'mar rajulu Mu'adh ibn Jabal ni'mar rajulu Mu'adh ibn Amr ibn al-Jamuh wadannan mutane guda uku annabi ya musu yabo ya jinjina musu annabi yace madalla da mutum irin Abu Bakar madalla da mutum irin Umar madalla da mutum Abu Ubaidah ibn al-Jarrah madalla da mutum Usayd ibn Hudayr sai kuma ya ambaci Thabit ibn Qais ibn Shammas sai ce shi ma madalla da shi ya ambaci Mu'adh ibn Jabal ya ce madalla da shi ya ambaci Mu'adh ibn Amr ibn al-Jamuh ya ce shi ma madalla da shi kaga Usayd ibn Hudayr annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa yabo na musamman cikin waɗannan sahabbai da muka ambata wannan sahabi ya rasu zamanin khalifancin sayyidina Umar da kansa ya dauki gawarsa ya masa sallah ya je ya sa shi cikin kabarin sa sayyidina Umar da hannunsa ya dauki gangan jikin Usayd ibn Hudayr ya je sanya shi cikin kabarin sa saboda matsayin sa gurin sayyidina Umar to wannan shine mutum na uku da sayyidina Abubakar Allah ya dade shi ya shawarta dangane da ra'ayinsa kan jagorantar da sayyidina Umar a bayansa to wani shawari shi wannan sahabi Usayd ibn Hudayr ya ba sayyidina Abubakar fa qala Usayd Allahumma a'limhu al-khayra ba'daka yarda lir-ridha wa yasqatu lis-sakhati alladhi yusirru khayrun min alladhi yu'lin wa lan yali hadha al-amra ahadun aqwa alayhi min wannan shine ra'ayin Usayd ibn Hudayr zamu ji shi ma jinjina ne wa sayyidina Umar yace Allahumma a'limhu alkhayra ba'daka wannan shine abin da ya bude ra'ayinsa da shi addu'a ne wa sayyidina Umar yace ya Allah ka sanar da sayyidina Umar alkhayri bayan sayyidina Abubakar ma'ana Allah ka sanar da shi alkhayri ya zamanto duk abin da zai gudanar na jagoranci na gudanarwa ga al'umma musulmai Allah ka dora shi kan dade ka dora shi kan alkhairi bayan sayyidina Abubakar kaga sai bude ra'ayinsa da yin addu'a da fatan alkhairi wa sayyidina Umar yarda lirida wa yasqatu lisakhat ya zamanto yardansa karkashin yardanka ya Allah duk abin da zai ya zamanto yana yi karkashin yardanka ba dan yardan mutane ba yana yi dan neman yardanka wajen jagorancin mutane wajen gudanar da al'amuran mutane di ya zamanto yana gudanarwa karkashin yardanka ya Allah wa yasqatu lisakhat kuma ya zamanto yana fushi da fushinka in yayi fushi da mutum to kai ne kai fushi da shi ya Allah in ya yarda da mutum ya jawo shi jiki kai kai yarda da shi ya Allah sai bude wannan ra'ayi nasa da addu'a wa sayyidina Umar to anan yanzu zai bijiro da ra'ayinsa akan menene yake gani cancantar sayyidina Umar shin sayyidina Umar ya cancanci a ayyana shi ya zamanto jagora bayan sayyidina Abubakar sai ce alladhi yusiru khairun min alladhi yubdin ai sayyidina Umar abin da yake boyewa na alkhairi cikin zuciyarsa shi yafi sama da abin da yake bayyana wato duk alkhairan da zaka gansu a zahiri tattare da sayyidina Umar waɗanda suke koyi sun fi su yawa sun ninka su ninkin baninkin wato wanda kake gani na alkhairi ɗabi'u da kake gani na abin yabo na jinjina ga sayyidina Umar wanda kake ganinsa a fili wanda kake ganinsa a zahiri nafila ne in ka kwatanta da wanda suke cikin zuciyarsa wanda bai bayyana ba kaga wannan kyakkyawan shaida yayiwa sayyidina Umar kenan duk waɗanda sayyidina Abubakar yake shawartar su personal babu wanda ya kushe sayyidina Umar duk in sun tashi sai dai su jinjina masa sai dai su yabe shi sai dai su faɗi alkhairi a kansa to ga shaidan da Usayd ibn Hudayr yayi game da sayyidina Umar yace ai abun ma da yake koyewa na alkhairi shi yafi yawa ninkin baninkin sama da abin da yake bayyana kenan shi yanda yake kallon sayyidina Umar zuciyarsa wankakkiya ce zuciyarsa tacacciya ce zuciyarsa cike take da imani zuciyarsa cike take da takawa saboda zuciyar da take cike da takawa take cike da imani zaka tara alkhairin da ke cikin ta yani kuninkin baninkin sama da abin da yake bayyana daga gare ta na kyawawan dabi'u da kyawawan halaye na banƙai sai yace walan yaliya hadha al-amr ahadun aqwa alayhi min wannan al'amari wani al'amari kenan al'amarin jagoranci yanzu ai akan shi ake magana akan shi ne sayyidina Umar yake sayyidina Abubakar yake jin ra'ayoyin manya-manya masu falala cikin sahabban annabi advisors ɗinsa wanda ya zaba yake so ya ji shawarin su game da sayyidina Umar wanda suke zarata akan jagoranci ne to shine yace walan yaliya hadha al-amr ahadun aqwa alayhi wannan al'amari na jagoranci babu wanda zai jibince shi wanda ya fi sayyidina Umar ƙarfi da cancanta wajen jibintarsa ma'ana cikin sahabban annabi kaka a yau babu wanda ya cancanci ya jibinci wannan al'amari kuma yake da ikon jibintarsa sama da sayyidina Umar kenan yana da ƙarfi yana da iko na jibintar wannan al'amari tunda Allah ya ce inna khayra man ista'jarta al-qawiyyul amin to shi yana da kuwa kuma amintacce ne kaga ya masa shaida guda biyu a ina ya masa shaidan aminci cewa da yayi alladhi yusiru khairun min alladhi yu'lin kaga nan ya masa shaida na amana cewa shi mutum ne mai amana me yasa saboda abin da yake boyewa na alkhairi abin da yake boyewa na falala da takawa da tsoron Allah da imani shi yafi yawa sama da abin da yake bayyana kaga a nan gurin ya masa shaida ta fuskar ne amana sai kuma ya masa shaida ta fuskar iko da iyawa da ƙarfi na wajen zartarwa inda yace walan yariya hadha al-amru ahadun aqwa alayhi min kaga waɗancan siffofi da Allah subhanahu wata'ala ya bayyana su guda biyu cikin alqur'ani wanda ake so a same su ga shugaba duka Usayd bin Hudayr ya yi wa sayyidina Umar shaidan waɗannan siffantuwa da waɗannan siffofi guda siffar amana da kuma siffan ƙarfi da iko da iyawa wani zaka tarar yana da amana amma kuma ba shi da basiran iya zartarwa ba shi da ƙarfin zartarwa ba shi da ikon zartarwa wani yana da ƙarfin yana in an ba shi zai gudanar yadda ya kamata to amma kuma ba shi da amana zai haɗinci al'umma to duk shugaba kuma da zai zama haka bai cancanta ya zama shugaba cikin al'umma dole ne shugaba sai ya cika siffofi guda biyu siffa ta farko ya zama kujerar da aka ba shi yana da ikon rike ta zai iya rike ta siffa ta biyu ba wai iya ikon bane kawai a'a ya zama yana da amana tunda yanzu zai zama shine jagora na al'umma akan dukiyarsu akan kadarorinsu akan haƙoƙinsu akan lafiyarsu akan tsaronsu akan iliminsu kaga idan ba a samu mai amana ba duk waɗannan bangarori za su samu tasgaro za a samu cikas to amma in aka samu mai wanda yake mai amana mai taka tsantsan to zai maida hankali kan dukiyar al'umma ba zai yi rubuta ciki akan ta ba ba zai ba bakire akan ta ba sannan ba zai bar wani shi ma ya rubuta ciki akan ta ba ba wai iya shi karan kansa ba kawai a'a shi bai yi rubuta ciki akan ta ba kuma bai bar wani shi ma yayi rubuta ciki akan ta ba sannan zai musu amfani da dukiyarsu wajen inganta lafiyarsu zai musu amfani da dukiyarsu wajen inganta musu iliminsu zai musu amfani da dukiyarsu wajen inganta musu amincinsu da tsaronsu zai musu amfani da dukiyarsu wajen isar musu da haƙoƙinsu duk wanda yake da haƙƙi ya cancanta a isar masa da kayansa wannan aiki ne ne na amana to sayyidina Umar duk waɗannan siffofi ya siffanta da su shi yasa Usayd bin Hudayr Allah ya yarda da shi ya masa wannan shaida a gurin sayyidina Abubakar kenan sayyidina Abubakar irin kallon da yake yi wa sayyidina Umar irin sa Usayd bin Hudayr yake yi masa to kaga yanzu sayyidina Umar ya samu shaida guda nawa shaida guda uku da gurin sa akwai waɗanda suke madaukaka masu kima masu daraja masu matsayi gurin Allah masu kima masu daraja masu matsayi gurin ma'aikin Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma masu matsayi a gurin sayyidina Abubakar kuma duk sun yi kyakkyawan shaida wa sayyidina Umar su uku to za mu je ga mutum na uku wanda aka ambata mana cikin nasu وكذلك استشار سعيد بن زيد sannan har ila yau ya shawarci mutum na hudu shine Sa'id ibn Zaid Sa'id ibn Zaid shi ma wannan sahabi ne wanda yake mai da falala mai tarin yawa wannan Sa'id ibn Zaid a baya duk da ya dau lokaci na san an mance mun dan yi takaitaccen tarjumarsa ba mu dai fada ba to amma abun ya doshi shekara ko ma ya kai shekara ko ya haura to na san za a iya mancewa saboda tarihi ya gaji wannan tarihi in ba maimaita shi kake sau da yawa har ya zauna ba to inda za ka karanta shi lokaci ɗaya ka bari wallahi za ka manta kai ko sau biyu ka karanta za ka manta ko sau uku sai ka karanta shi da yawa da yawa da yawa yawai ta karatun tarihi shi ke sa tarihi ya tabbatu amma in za a ɗan karanta kaɗan a wuce to ko shakka babu za a manta shi Sa'id ibn Zaid idan ba mu mance ba mun yi bayani cewan dangin sayyidina Umar ko dan babban sayyidina Umar haka malaman tarihi suke cewa sunan sayyidina Umar Umaru bin al-Khattab bin Nufayl ko Nufayl shine kakan sayyidina Umar to shi kuma wannan sunan sa Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufayl duk da cewa idan ka duba zaka tarar kaman sayyidina Umar zai zama babban sa ne ko to amma malaman tarihi sai su ce dan babban sayyidina Umar akan jingina mutum zuwa ga kakansa a ce ɗansa ba haka ana faɗin haka ba banuna banu abana'ina banuna banu abana'ina ƴaƴanmu ne yanzu jikoki ma za a iya ce musu ƴaƴa to kamar haka ne a yaren malaman tarihi da suke cewa Sa'id ibn Zaid dan babban sayyidina Umar ne amma mun duba shi sayyidina Umar waye mahaifinsa Al-Khattab ko Khattab waye mahaifinsa Nufayl kenan Nufail ya zama kakan Sayyidina Umar ko to mu dawo Sa'id ibn Zaid waye mahaifinsa ba Zaid ba waye kakansa Amru waye kakan babansa Nufail kenan Sayyidina Umar da mahaifin Sa'id ibn Zaid sun hada kaka guda kenan Sayyidina Umar zai zama mai din Sa'id ibn Zaid babban sa to amma malamin tarihi sun tsaya sai su ce Sa'id ibn Zaid dan babban Sayyidina Umar ne dan babban Sayyidina Umar a babin bayanin da nayi a baya cewa za a iya jingina jika zuwa ga kaka a ce dan sa mun gane bayanin shi wannan Sa'id ibn Zaid sun hada dangantaka da Sayyidina Umar ta fuskoki guda uku fuska ta farko kamar yadda ake cewa dan babban sa kaga da shi Sayyidina Umar da baban Sa'id ibn Zaid ƴaƴan babban suke tunda shi Khattab ba dan Nufail bane Amru shi ma ai dan Nufail ne ana gane bayanin nawa mu duk barin fito mana da abun filla filla mu dauki Sayyidina Umar a wannan hannun Umaru ibn al-Khattab bin Nufail ko mu dauki Sa'id ibn Zaid ta wannan hannun mu ce Sa'id ibn Zaid bin Amru ibn Nufail to yanzu Nufail wanda shine yake kaman mahadan su baban waye ne da waye in mun zo ta bangaren Sayyidina Umar sai mu ce shi Nufail baban Khattab ne haka ne in mun zo ta bangaren Sa'id ibn Zaid sai mu ce shi Nufail baban Amru ne ko Amru kuma kaka ne ga Sa'id ibn Zaid Khattab kuma baba ne ga Sayyidina Umar kenan da kakan Sa'id ibn Zaid da mahaifin Umar dan Khattab uban su ne mun gane duk bayani da kakan Sa'id ibn Zaid da mahaifin Umar dan Khattab mahaifin su dai shine Nufail kenan yanzu da Umar dan Khattab da baban Sa'id ibn Zaid ɗayan babban ne mun gane bayani Sa'id ibn Zaid kenan da Zaid da Umar ibn Khattab ɗayan babban ne tunda wannan Umar ibn Khattab ibn Nufail wannan Zaid ibn Amr ibn Nufail kaga kenan Zaid baban Sa'id ibn Zaid da shi da Umar ibn Khattab ɗayan babban ne kaga kenan tanan sun hada ne sun hada dangantaka tsakanin Sayyidina Umar da Sa'id ibn Zaid sai guri na biyu da suka hada dangantaka Sa'id ibn Zaid yana auren ƴar uwar Sayyidina Umar Fatima bintul Khattab kaga Umar ibn Khattab wannan Fatima bintul Khattab Umar ibn Khattab Fatima bintul Khattab to Fatima bintul Khattab matar Sa'id ibn Zaid kaga tanan sun hada sokuntaka ko tsakanin Sayyidina Umar da Sa'id ibn Zaid sai guri na uku shi Sayyidina Umar yana auren ƴar uwar Sa'id ibn Zaid Atika binti Zaid bin Amr bin Nufail matar Sayyidina Umar ce Atika binti Zaid bin Amr bin Nufail kaga kenan surkuntakan ta bangarori guda wannan ya auri ƴar uwar wannan ma ya auri ƴar uwar wannan bayan dangantaka da suka hada ta gurin iyayensu maza to Sa'id ibn Zaid wannan sahabi shi ma ya musulunta da wuri abinda zai fito maka da dalilin da yasa Sayyidina Abubakar Allah ya tsaya da shi ya zabe shi cikin waɗanda zai shawarta dangane da jagorantar da Sayyidina Umar ya musulunta da wuri ya ma riga Sayyidina Umar musulunta yana cikin as-sabiqun al-awwalun tun farko musulunci ya musulunta har kofarkon da'awa wanda suka riga shi musulunta ai kaɗan ne shi da matarsa duk sun musulunta lokaci guda kuma ma akwai riwaya ta tarihi da take bayyana cewa Sa'id ibn Zaid dinnan da shi da matarsa Fatima bintul Khattab su ne sababin shigan Sayyidina Umar musulunci Sayyidina Umar ya zuratar da su suna karanta Taha ma anzalna alaykal qur'ana litashqa illa zikratan liman yakhsha duk da riwayar bata da inganci riwayar bata inganta ba amma riwayar tana bayyana cewa su waɗannan mutane guda biyu Sa'id ibn Zaid da kuma matarsa Fatima bintul Khattab su ne sababin shigan Sayyidina Umar Allah ya yarda da shi musulunci amma dai mun san riwayar da ta zo ingantacciya ita ce wacce take bayyana addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa sayyidina Umar ya roki Allah Allah ya karbi musulunci da Umar al-Khattab ko kuma Abu Jahal sai Allah ya zabi Umar al-Khattab ya karbi musulunci da shi wannan sahabi yana da falala mai tarin yawa shi Sa'id ibn Zaid yana cikin al-asharatul mubashirin bil janna kaga kenan cikin mutane guda uku da sayyidina abubakar ya ji ra'ayoyinsu dangane da jagorantar da sayyidina umar bayansa guda uku duka suna cikin al-asharatul mubashiruna bil janna suna cikin kuma sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina kaga abdurrahman bin auf uthman bin affan ganan sa'id ibn zaid sa'id ibn zaid yana cikin al-asharatul mubashiruna bil janna akwai baiti da muka sha kawo shi ina ga yanzu kai kamata a ce an haddace shi na Ibn Abi Dauda cikin hadiya wanda ya tara mana waɗannan mutane goma da annabi ya musu bishara da aljanna an ambaci Sa'id ibn Zaid wa kul inna khayran nas ba'da muhammadin wazirahu kidman thumma uthman al-arjahu wazirahu sunne abubakar da umar ko thumma uthman al-arjahu sai usman a ra'ayi mafi rinjaye ورابعهم خير البرية بعده نهدنس شين مفيفي تنبرية حدثة أبا يمت أن ننتي شين مفيفي تنبرية شين و علي حليف الخير بالخير موجه تنبرو سامك داو بسوران و سورا شدا سيتي وإنهم لرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تصرح سعيد وسعد ينزو أكم ومكي مكاراتو سعيد بن زيد كاغن شما كفار أمبتو سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدع سوسو شدا سعيد بن زيد سعد بن أبي وقاص سيكما عامر فهر سعيد وسعد وابن عوف عبد الرحمن بن عوف وطلحة طلحة بن عبيد الله وعامر فهر shine Abu Ubaidata bin Jarrah Amir sunansa Amir alkunyarsa Abu Ubaida wa Zubair al-Mumaddah Zubairu bin al-Awwam to wannan Sa'id ibn Zaid yana cikin al-ashara al-mubashiruna bil janna mutane goma da aka musu al-bishr da al-janna sai dai shi din ma Sa'id ibn Zaid bi halarci yakin Badar amma dalilin da ya hana shi samun daman halattar yakin Badar dalilin yakin Badar din ne hala shi daman halattar yakin Badar kamar ya halatta yakin Uhud da sauran yakukuwa da Annabi ya fita duka ya halatta tare da Annabi amma Badar dalilin da yasa bai halatta yakin Badar lokacin da Annabi ya ji labari cewa ga Abu Sufyan ya fita da dukiya mai tarin yawa na mutanen Makka kuma ya je ya ci gagarumar riba ya juyo yana hanyarsa ta dawowa Annabi sai ya cewa Sa'id ibn Zaid su fita da shi da Talha ibn Ubaydillah su je su masa gangane ta ina ne Abu Sufyan zai bi wata hanya zai bi in ya tashi wucewa su je su masa gangane su zo su bashi labari ta yadda in ya fita cikin sauki zai cin musu sun fita aiwatar da umarnin Annabi gangane ta ina Abu Sufyan zai biyo ta ina zai wuce sai Annabi ya ankarar da sahabbansa akan su fita ga can Abu Sufyan yana dawowa to shine sahabban suka fita sun fita su kuma ba da niyan yaki ba sun fita da niyan su je su cimma wannan tawaga ta Abu Sufyan wacce take dauke da dukiya wacce take mai tarin yawa na mutanen garin Makka wannan fitan da suka yi kuma daga ƙarshe juya ya zama yaki yaki na Badar su kuma waɗancan mutane guda biyu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su suka je suka karshi ganganin su suka samu ilimin da suka samu suka dawo garin Madina kuma sai suka tara Annabi baya nan abu ya juye ya zama yaki shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya dawo daga yakin Badar da ya zo raba ganima na Badar waɗannan mutane guda biyu an raba da su saboda ya aike su ne a aikar da ya musu wanda asilarta ne kuma daga baya ya haifar da yakin Badar to shi yasa da aka zo raba ganima na Badar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba su ma ya ba su rabon su. Wannan sahabi Sa'id ibn Zaid da Sayyidina Abu Bakar ya shawarce shi daga cikin falalansa da malamai suke ambata, duk da kai tsaye ba za ka jingina gare shi ba, za ka jingina ga mahaifinsa, amma ana so a nuna mana irin tarbiyya da ya samu gurin mahaifinsa. Wato ya taso karkashin mutum wanda yake nagartaccen mutum, mahaifinsa Zaid ibn Amr nagartaccen mutum ne, kamar ya nagartaccen mutum ko kuma ya aka yi aka fahimci nagartarsa. Zaid ibn Amr tunda yake a rayuwarsa bai taba bautan gunki ba, kuma abin da zai baka mamaki ya rasu gabanin a aiko annabi. Gashi dai mutan Makka wanda zai taso yana bautan gunki, yana sujjada wa gunki, amma Zaid ibn Amr ibn Nufayl baban Sa'id ibn Zaid bai taba sujjada wa gunki ba, kuma bai taba dandana giya ba. Gashi giya dai ta zama ruwan dare, har bayan zuwan musulunci ma ai ana shan ta. Daga bayan addinin musulunci ya tsawatar, aka rage mata ƙarfi, aka ce la taqrabu salata wa antum sukara, an ba su dama za su iya shan giyar, amma kar su kusance sallah suna cikin maye. Kenan yanzu idan ya zamanto saura awa ɗaya ko awa biyu ayi sallah, kar mutum ya sha giya, kaga an dan fara nisantar da su daga giyar, kamar yadda muka yi bayani a baya. Wannan sai yasa ku kwanto a zuciyar Sayyidina Umar, in ku akwai alheri cikin giya, ai ba za a hada mutane cewa kar su shata su zo sallah, kai kenan ne yake nuna kamar ba alheri cikin giya. To shine Sayyidina Umar yake roƙo a fayyace masa mana bayani kan wannan giya. Yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'un linnas, kaga akwai laifi mai girma ciki, akwai dan amfanin da bai taka kara karya ba. Sai Sayyidina Umar ya ce Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya, ya Allah kai mana bayani warkakke gamsashe game da sha'anin giya. Sai Allah ya ce innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan, a karshe sai Allah ya ce mifajitani, sai suka ce intahaina, daga nan aka hana shan giya. To kaga kenan giya har bayan zuwan musulunci ma ana shan ta, daga baya ne mataki bi tadarruj aka hana shan ta. To amma Sa'id ibn Zaid shi bai taba dantar giya, shine baban afwan ba Sa'id ibn Zaid, Zaid ibn Amr mahaifin Sa'id ibn Zaid shi bai taba dantar giya a bakin sa. Sannan kuma tunda yake bai taba dantar mushe ba, mun san suna cin mushe, musulunci da yazo ya haramta, bai taba dandana mushe ba, sannan bai taba zubta jinin wani ba, sawabu da zimmar kisa ko kuma rauni ko kuma wani ya taba masa nasa bari ya daukan sa. Mun san dabi'a ce da al'ada na jahiliya, idan an taba mun na sai na daukan sa. Wani lokaci sai a yi shekara da shekaru ana yaki tsakanin wannan kabilar da wannan kabilar saboda daukan fansa. Me ya haifar da harbul fijar? Ba tsakanin kabila da kabila bane, dan wata kabila ya kashe dan wata kabila, da ya kashe ita wanda aka kashe mata danta tace sai ta daukan sa, shine tazo tana kokarin daukan fansa a wannan kabilar da danta yayi kisa, ita kuma ai kaga ba za ta zura ido tana gani ba. To wannan yasa aka dau shekaru guda biyar ana yaki, an kashe mutum kusan dubu, akan ran mutum daya. Mutum ɗaya ba aka kashe, amma yadda aka kashe rayuka da su gaza dubu ɗaya ba, kuma aka shafe shekaru biyar ana yaki, ana gwabza yaki, tun Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗan shekara 15 har ya kai ɗan shekara 20, wannan yakin tukunna ya tsaya. To kaga mummunan ɗabi'a ce ta jahiliya mutum ya ce zai ɗau fansa, an kashe min na ni ma bari in ɗau fansa, ko an min rauni ni ma sai na ɗau fansa, wannan mummunan ɗabi'a ce ta jahiliya. Musulunci da ya zo sai nuna a'a babu wannan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, idan an maka mummuna zaka iya, kana cikin wanda za su iya hana da hannu, ka hana da hannu. Yanzu wa ke da ikon hana da hannu? Hukuma ce ke da iko. Kenan yanzu an maka rauni, ba za ka ce za ka karama ka daukan sa ba, in kai haka ka koma jahiliya period. Musulunci sai ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, wa ke da ikon hana da hannu, hukuma sai ka kai gurin hukuma sai ta dauka maka fansa, kai ba za ka dauka da kanka ba. Kaga yanzu in hukuma ta dauki fansa, kabilar ka ba za su ce za su zo su fito, na fito da hukuma ba, hukuma ta fi karfin su. to amma in aka maka rauni kace zaka daukan sa ko kuma danginka suka ce za su daukan sa su ma wanda aka daukan san su ma za su ce za su daukan sa sai kaga an dau lokaci ana ta yaki ana ta dauke daukan fansa ana ta asarar rayuka amma in hukuma ce ta zartar ba wanda sai ce me yasa to shi bai taba zubta jinin wani ba Zaid ibn Amr ibn Ubay to shi yasa Sa'id ibn Zaid ya samu kyakkyawar tarbiya ya zo ya rasu gabanin a aiko annabi sallallahu alaihi wasallam yace in annabi ya zo a masa sallama kuma a ce masa ma ya yi imani da shi tun kafin a aiko annabi ya rasu to kage kenan danza zai zamanto nagartaccen da shi yasa annabi yana fara da'awa Sa'id ibn Zaid ya zama na farko cikin wanda suka karbi musulunci gurin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya taso gaban nagartaccen mutum yanzu to ina yaga wanda su sun rayu da annabi annabin yayi shekaru da yawa yana kiran su kullum sai sa'in sa suke da annabi suka ma yi yunkurin kashe shi to shi wannan bai ma rayu da annabin ma ya san cewa shine annabin ba duk da sun dan yi zamani da annabin amma bai san shine annabin har ya koma ga Allah subhanahu wataala Sa'id ibn Zaid daga cikin falalarsa da malamai suke ambata wanda kuma in mun ambace ta za ta ƙara tabbatar maka da kyakkyawan zaɓin Sayyidina Abu Bakar dangane da wanda zai shawarta ko ya shawarta game da jagorancin Sayyidina Umar Sa'id ibn Zaid ana cewa shi mujabud da'awa ne in dai yayi addu'a to Allah na amsa addu'a Sa'id ibn Zaid akwai hadisi da Imam Ahmad ya fitar da shi cikin musnad dinsa da sanadi wanda yake mai kyau wanda aka samu daga Hisham bin Urwa Hisham bin Urwa yana cikin tabi'ai ko na musulunci Hisham bin Urwa yake bada labari yace wata mata da ake kiranta Arwa sun samu sa'insa tsakaninta da Sa'id ibn Zaid akan iyakan fili tace daga guri kaza zuwa guri kaza dinnawa ne yace a'a kin shiga nawa ni nawa daga guri kaza ne zuwa guri har ma ya zo ya dan gina wani abu a gurin sai tace gun da ka gina wani abu dinnan fili na ne sai ta je ta kai karansa Sa'id ibn Zaid gurin khalifa na wancan lokaci Marwan ibn al-Hakam shi yake jagoranci sai ta je ta kai karansa Sa'id ibn Zaid tace ya shiga filinta Khalifa sai ce a kira masa Sa'id ibn Zaid. Aka kira Sa'id ibn Zaid, Allah ya dace. Yace ga koken da wannan mata ta zo take yi cewa ka shiga filinta. Sai Sa'id ibn Zaid ya ce ni Sa'id ibn Zaid in shiga filin wani ni da naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa man saraqa min al-ard shibran tuwikahu min sab'i ardi yawm al-qiyam kuma in shiga filin wani naji annabi yana cewa duk wanda ya saci filin wani daidai da taku daya ranar tashin al-qiyama wannan taku dayan za a daura masa shi a gadan bayan sa har zuwa kasa ta bakwai naji annabi yana ya faɗi wannan kuma mu zo in shiga filinta sai ce je kiki rike gurin da kika ce na shiga naki ne je ki kirke na ban miki ko da ba naki bane je ki kirke na ban miki amma sai ya daga hannunsa ya addu'a yace Allahumma in kanat kadibatan fa a'in basara wa qutulha fi ardiha yace ya Allah wannan matar in ƙarya ta yi wannan fili da ta ce nata ne in ba nata bane ta yi da'awar cewa nata ne ya Allah ka makantar da ita kafin ta koma gare ka kuma ka kashe ta a cikin filin nata wannan shine addu'an da ya mata ba a dade ba da wannan sabanin sai ta makance ba a dade ba sai ta makance sannan wataran cikin dare ta fito daga cikin daki za ta je gurin ma'aikatanta ta tashe su ta yi tintibe da rijiya ya ta faɗa cikin rijiyar ta mutu ba a ma san da ita ba sai gurin ya zama mata kabarin ta to shine tun daga nan ma mutanen Madina suka dauki abun kamar ya zamanto al'ada ne ko ko dabi'a ana cewa a amaka Allahu kama a ama Arwa in abun nan da kai ba da dai bane Allah makantar da kai kamar yadda ya makantar da Arwa sai aka dauki abun ya zama kamar dabi'a ko al'ada to kaga yana cikin wadanda Allah subhanahu wataala yake amsa addu'o'in su kaga wannan duk zai fito mana da falalan wannan sahabi Sa'id ibn Zaid wanda ya rasu a shekara ta 50 wasu malaman suka ce 51 bayan hijira to sayyidina Abu Bakar ya shawarce shi dube da waɗannan falala da muka ambata da suke tattare da shi wani shawari ya ba wa sayyidina Abu Bakar lokacin da ya shawarce shi ina ga zamu jinkirta bayani kan shawarin shi Sa'id ibn Zaid sai Allah ya kai mu addu'a ta gaba saboda kuren lokaci abubuwan da muka karanta inda suke daidai Allah ba mu ikon amfani da amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntugan harshe Allah gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh